Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyoyin sa ido akan sha'anin tsaro a Jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa akan yadda makamai ke shigowa kasar daga Libya. Tare da yin kira ga hukumomin kasar da su tashi tsaye don kawar da matsalar. Sai dai wasu na cewa ya kamata su ma jama'a su ba da gudunmuwa wajen magance matsalar.
Kowane gida yana da bindiga, wannan danshin adiba da cewa ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai, wannan ya kamata mu tashi sai mu duka.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya ta lashe takobin kamo ɓatagarin da suka bankawa ofishin hukumar zaben INEC wuta a garin Abeokuta. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. Kana mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi, a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Burtaniya ke fitarwa a kullum yaumihin game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan farar hula. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, Rasha ta kai hari akan Ukraine tare da wani aikin kai hare-hare akan kayayyakin wutar lantarki. Mummunan hari na baya-bayan nan da aka kai shine na ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya hada da auna injin wutar lantarki na cikin madatsar ruwa a karon farko, inji wani rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Harin ya haifar da barna sosai a tashoshin watsa wutar lantarki. Tsare-tsaren ɗauke wuta da na shirin gaggawa sun zama ruwan dare a sassan Ukraine tare da yin mummunan tasiri a Kyiv. Sojojin Ukraine sun sake kwato garuruwa sama da 40 a kudancin ƙasar, inji shugaba Volodymyr Zelensky a jawabinsa na jiya Alhamis, yayin da ita ma Rasha ta sanar da cewa tana janye sojojinta daga Kherson. Amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka miliyan 3,400 daga ƙasar Pakistan bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar ƙere-ƙere ba Amurkin ba Indiya da kuma wasu binciken laifuka. Ofishin lauya na gundumar Manhattan a jihar New York ya sanar a shafinsa na yanar gizo a jiya Alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga Subhash Kapoor, inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya. Sanarwa ta ce Kapoor da abokan haɗin bakinsa sun yi fasakorin kayayyakin tarihi da aka sace a Manhattan, inda suka sayar da su ta ɗakin hotunansa mai suna Art of the Past. Sanarwar da Amurka ta fitar ta bayyana cewa an tsare Kapoor da abokan haɗin bakinsa da ke Indiya mutum biyar a gidan yari da ake tuhumar su a ƙasar ta kudancin Asiya tun a shekarar 2011 bisa zarginsu da laifin sayar da kayayyakin tarihi na Indiya da aka sata. A makon da ya gabata an tabbatar da aikata laifin akan mutane shida, kana an yanke musu hukunci. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce Ebola ta bazu a gundumomi 8 na ƙasar Uganda. An gano ɓarkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan Satumba. Alƙalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar Ebola a Uganda zuwa 157, ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu, wannan da ya kawo adadin mace-macen har kusan kashi 40 cikin 100. Kasar da ke gabashin Afirka na samun karuwar cutar Ebola da ake kira nau'in Sudan, wadda ba ta da wasu allurar rigakafi na hana yaduwar cutar. Duk da haka WHO ta ba da rahoton cewa an gano jerin rigakafi guda 3 waɗanda za a gwada su a cikin jerin gwaje-gwaje a Uganda, sai dai ba a bayyana ranar da za a yi hakan ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a kasar Misr. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke dauka na cikin gida da waje akan yaki da kalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. Maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abin da kasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa kasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su. Misali, kasar Pakistan tana buƙatar diyya cikin gaggawa daga sauyin yanayi da ya sanadiyar ambaliya da ta addabi kasar kana ta haddasa asaran biliyoyin daloli a cikin wannan shekara. A ƙarshe, iyalan dan fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya a Masar da ke ɗaure a kurkuku Ala Abdul Fattah sun ce jama'ai sun sanar da su cewa Abdul Fattah ya yi jinya. Iyalan sun ce hukumomin ba su yi musu takamaiman bayani ba game da yadda lamarin ya kasance. Batun jinyar nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Abdul Fattah, wanda ya shafe watanni da dama yana yajin cin abinci, ya yanke shawarar daina shan ruwa a ranar Lahadi a daidai lokacin da ake bude taro na sauyin yanayi na COP27 a Masar. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun isa Masar don halartar taron COP27, sun kuma yi magana game da Abdul Fattah a tattaunawar su da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi. Hukumomin gidan yarin sun hana wa lauyan Abdul Fattah damar ganawa da shi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoto cewa babbar sakataren kungiyar ƙasa da ƙasa ta Amnesty Agnes Callamard ta kira da Aba Abdul Fattah likita mai zaman kansa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kungiyoyin da ke sa ido akan sha'anin tsaro a Jamhuriyar Niger sun bayyana damuwa akan yadda makamai ke shigowa kasar daga Libya. A yanzu bindigogi na shiga hannun bata gari, lamarin da ke ƙara asasa matsalar tsaro a kasar. Kungiyoyin sun kuma buƙaci hukumomi su sake sabon salo wajen yaƙi da safarar makamai a Niger. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aika mana da wannan rahoton daga birnin Agadez.
Rikice-rikicen da ke faruwa a ƙasar Libya sun taimaka sosai wajen yawaitar yaduwar miyagun makamai ta cikin sauki, wanda daga ƙarshe ke shiga hannun masu tayar da tarzoma da 'yan bindiga da sauran miyagun mutane. Mafari kenan da wasu kungiyoyi na ƙasar Niger suka buƙaci ga gwamnatin Niger ta sauya salon yakar masu safarar miyagun makamai. Ibrahim Isufu, shugaban wata kungiya a Niger.
Duk ƙasashen da suke kare da mu lalle makamai suna shigowa, mafi yawa da Libya ne suke shigowa, an tabbata daga can ne suke shigowa da yawanci. Gwamnati ya kamata yara matasa wanda ba su da aiki wanga su ne ya kamata ɗauka a koya musu kowa ya tsare region ki haka muka gani ya dace mu a nazarin da muka yi kai da haka za ta samu ta ci kan yakin nan. Mun sha gai makaman da suke shigowa da su ne ake amfani ake tace hankali ne inda aka samu aka tsare su in ba su shigowa shikenan.
A jerin shawarwarin da suke bayarwa, kungiyoyin sun gargaɗi gwamnatin Nijar da su bi hanyoyin lalubo mafitar rikice-rikicen da ta'addanci ke ci gaba da faruwa a wasu yankunan na ƙasar. Ahmadu Haruna, shugaban kwamitin zaman lafiya na jihar Talabiri.
Gwamnati shine wajibin shi ne ya kawo kwanciyar hankali a cikin kasa. Bamu ce baba ba su aiki amma har yanzu abin da suke yi ba su isa ba. Don ko ina wannan suna bannan nasu. Ya kai shekara biyar haka sun yi komi da komi abin bai zada baya ba su sake hali su kara nazari. Allah ya taimake su a shafe min hawaye. A dauki matakai a rage wannan tashin hankali.
Sai dai kungiyoyi irin su Tagaznakal da ke aikin samar da tsaro a Niger na ganin matsala ce da ya kamata kowane 'yan ƙasa ya bada tasa gudunmawa don kawo ƙarshen matsalar. Alhaji Atuba Abubakar, mamba a kungiyar ta Tagaznakal.
Kowane gida yana da bindiga wannan danshin adiba da kyau ko na san kama ya kamata in bincike ka in sani menene ke dauke da ba takardar mota ba kawai. Yanzu satar da ta shigo na a dauki miliyan 20, miliyan 30, miliyan 40, miliyan 50 a tahi ba a san ba wane ne yi wannan abun gobe ma ba bari ba zakai tunda ba kamawa ba ake. Wannan ya kamata mu tashi sai mu duka wannan abun a kiyaye shi. Barawo sai ya shigo ko bandi sai ya shigo a cikin gida ya zamana cikin gida kuma ba a fadin shi ya tahiya shi yayi abinda yayi kuma ba a fadin shi wannan bai kamata ba
masana sha'anin tsaro na ganin dole Nijar ta sake amarar yakar masu safarar miyagun makamai daga kasar Libya wacce ta raba iyaka da ita arewacin kasar mai nisan kilometer 350 inda tana so ta kawo ƙarshen wannan matsalar
Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Nijar
Madalla a gaida Hamid Mahmud A daren jiya Alhamis ne wasu da ake kyautata zato bata gari ne suka banka wuta a ofishin hukumar zabe a karamar hukumar Abeokuta dake jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya Rundunar ƴan sandan jihar ta ce tana kan bincike tare da farautar waɗanda suka aikata wannan danyen aiki Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rundunar ƴan sandan Najeriya reshen jihar Ogun ta yi alƙawarin kamo waɗanda na ƙone ofishin hukumar zabe na ƙaramar hukumar Abeokuta ta Kudu a jihar Ogun DSP Abingola Oyeyemi shine kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Ogun
We are trailing those people and we are very sure that we are going to get them
DSP Abingola Oyeyemi yace muna bin samun waɗanda na ƙone ofishin hukumar zabe kuma muna da tabbacin cewa za mu kamo na tambaye shi ko kawo yanzu sun kama wani a cikin su
not yet you know it happens in the night and we started the investigation no arrest has been issued
sai Abimbola Oyeyemi yace a har yanzu ba mu kama kowa ba saboda lamarin ya faru ne da tsakiyar dare tuni mun fara bincike na ƙara tambayar sa to yaya aka yi suka samu labarin one officin na hukumar zabe
correctman attached to that INEC official ran to one of our police station in Bara informed them that some hoodlums came, they scaled the fence and they used loaves of bread.
Yace mai gadin ofishin hukumar zaɓen ne ya ruga zuwa wani ofishin ƴan sanda da ke yankin Ibara. Ya gaya musu cewa wasu zaune gari banza sun zo sun tsallaka ginin hukumar zaɓen suka shiga ciki suka yi amfani da burodin da suka jika cikin man fetur suka jajjefa shi ko ina a cikin harabar hukumar zaɓen suka banka ta komi ya kone yan sanda da jami'an yan kwana-kwana da suka isa wurin a cikin lokaci suka yi kokari suka kashe wutar to ko yanzu me ake ciki a game da lamarin
investigation has commenced commissioner of police has directed that instead CID should take over the investigation of the case
Oyeyemi yace sun fara bincike commissioner yan sandan jihar Ogun ya bada umarnin sashen binciken kokop na aikata laifin fukka na rundunar yan sandan na jihar Ogun da ya fara bincike a game da hadarin na ƙara tambayar sa shin wane ofishin hukumar zabe ne aka kone
the office at Abeokuta South local government
kakakin yan sandan na jihar Ogun yace ofishin INEC na karamar hukumar Abeokuta ta Kudu ne dama kun taba samun irin wannan a kone ofishin INEC a jihar Ogun yace basu taba samun kone wani ofishin hukumar zabe a jihar Ogun ba wannan shine karo na farko to ko menene sako ga jama'a
the message is simple that the game should be played according to the rules
DSP Abimbola Oyeyemi yace sako mai sauki ne jama'a kada su wuce gona da iri a wajen yan abubuwa kana kowa ya zauna lafiya da juna Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Tukuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga kasar Kamaru.
A cikin makon nan ne dai aka gudanar da bukukuwa na kasancewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya kwashe shekaru 40 a kan kalgar mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru shugaba Paul Biya ya amshi mulkin ne a yayin da tsohon shugaban kasar marigayi Ahmadu Ahidjo ya yi murabus na bazata a shekarar 1982 kuma ya miƙawa shi shugaba Paul Biya din akalin mulkin kasar ta Kamaru sai dai yanzu haka masu harsashi suna ganin cewa shugaban mai ci yanzu haka Paul Biya ya kawo ci gaba ta fannoni daban-daban musamman ma ta bangaren ilimi da kuma kara jihohi har da inganta rayuwar al'umma ta bangaren lafiya da kuma akasin haka Alhaji Garba Abubakar ɗaya daga cikin masu fara'a a jam'iyyar DPC ta shugaba Biya ga abinda yake faɗi a cikin wannan hirar da muka tattauna da shi
yau ya samu shekara 40 kenan da mai kasa Ahmadu Ahidjo ya alƙawarin cewa zai bar mulki ranar 6 ga wata na 11 hakikan wannan lokacin din jami'a ɗaya muke da shi ita ce jami'a Yaounde kuma wajen likito makarantan fito likita guda ɗaya ake da shi ita ce na Yaounde to alhamdulillah yau in muka soma daga primary har zuwa secondary mai kasa ya yada makarantun primary duk an gwannin ma cikin Kamaru bayan haka secondary ya saka secondary a duk wani kananan hukuma a ƙasar Kamaru ya saka inda za a koyi aiki inda za a yi karatu daidai inda kuma za a yi duk wani irin karatu dai ya saka ya taimaka wa al'umma yanzu yara ba su da sashi su bar garin su su je wani gari neman ilimi ilimi na kofar ɗaki su an muka zo kuma kan university ya da university guda ɗaya ce yau muna da university guda 10 kowane jiha tana da university ta bayan haka kuma ya ba wa ƴan Kamaru dama su yi training university din su to yau kaga ana da university da yawa bayan na gwamnati yake guda 10 kaga abin ya habbaka kuma bayan haka a zamanin sa ne ya kawo mutane ya sa kawo abin da ake kira a faransance demokrasiya yau da jam'iyya ɗaya muke ciki yau Allah ya saka muna da jam'iyya fiye da 300 a ƙasar Kamaru wanda kuma suke tafiye da harkokin su a cikin lafiya bayan haka kuma da akwai masu kungiyoyi masu farin fula da kuma kungiyoyi masu taimakawa al'umma to kaga wato abubuwa da yawa dai gashi ne kuma jaridu an bar musu hali kowaye zai iya karkaro jaridunsa kaga ya taimaka a wannan fannin din a fannin kuma likitoci yau muna da daftoci manyan daftoci a kowace jihar din ƙasar Kamaru wanda zai yi wa mutum aiki kamar ya kaina kasashen waje kuma a kowace karamin konsula za a za a daftoci likita biyu ko uku ba wanda ake taimakawa al'umma to kaga a wannan fannin din sai an ce maka an ci gaba bayan haka kuma a cikin tafiyan da ake yi ya samu ya rike ya danne fitinan din Boko Haram a arewan Kamaru da kuma ya samu ya dan danne fitinan da yake shashin ƴan uwanmu masu amfani da harshen ingili to kaga a wannan kuma yanzu zancen Boko Haram da zancen mutanen ingilishi kaga yanzu a wannan sabon tafiyan da yake yi ya kawo sina su ne assemblée de TJ bayan haka kuma yanzu ya kawo abin da ake kira conseil regional kowace jiha tana da nata karaman assemblée din da take tafiyar da amuran din wannan jihar din kuma sun shashi ingilishi ya ba su karamin ya ba su rance maka nasu suna da irin yadda tafi ake tafiye da shashi ingilishi har da assembly din sarakai gargajiya to kaga an kawo iri shashi ingilishi suna da dama su abin da suke bukata kenan a ba su wa'annan irin abubuwan din wanda su da wannan suka girma da wannan aka raye su to kaga mu kuma ya ba mu conseil regional ya ba su ma conseil général da kuma conseil de chef traditionnel duk gashi nan dai yadda ingilishi suke tafiye da abin su dogaga za mu ce mun gode a shekara 40 da yayi mun samu karuwa iri-iri da a cikin mulkin Polbiya
kale hannun kuma na hira da ɗaya daga cikin manyan ƴan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar SDF Alhaji Ali Dana shi kan yace ba a nan gida ke saka ba shugaban na Kamaru me ce a yanzu haka wanda ya kwace shekaru 40 a kan kalaban mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ya kawo matsaloli ga waɗansu ɓangarori daban-daban musamman ma ta ɓangaren kamfanika na gwamnatin ƙasar da kuma waɗansu al'amura wanda yake ganin cewa ya kawo nakasu ga ƴan ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yake faɗi a wannan hirar da muka tattauna da shi
wato dangane da shekaru 40 da shi shugaban ƙasa wato Fulbe ya yi a ƙasar Kamaru za mu iya kasa al'umuran din wato kaman kashi biyu wato kashi ɗaya mu ɗauke shi akan tattalin arziki mu ga abin da ya yi akan tattalin arziki in ci gaba ne ko ba ci gaba ba ne to na biyu kuma za mu ɗauki kashin wato a ɓangaren siyasa a bangaren siyasa kuma za mu dauki cewa lalle ko za mu gani abubuwan da ya faru a kasan Kamaru za a iya sashi daga cikin cigaba ko ko ba daga cikin cigaba ga bane. Yanzu wannan shin mu fara da tattalin arziki. Tattalin arziki wato in ka duba ka gani shi ga cewa wato daga shekara 1975 da shi kanshi shugaban kasan Paul Biya ya zama premier minister a kasan Kamaru, wato shekara ya kasance wato wata shekara ne wanda ƴan Kamaru gaba daya wanda suka rayu a wannan lokacin ba za su iya mantawa da wannan shekaran ba. Wato shekara ne da farkon shugaban kasa wato Ahmadu Ahidjo ya kasance wato duk waɗansu kamfanoni waɗanda suke hannun Turawa ko kuma hannun waɗansu baki ya kasance wato mai kwato waɗannan kamfanoni din kuma yana zama da su kamfanoni na kasan Kamaru. Misali daga kan kamfanin tace ruwa da kuma kamfanin rabawa da sayar da wutar lantarki. Wato na tuna cewa a lokacin da shekara 1975 Sinek aka raba su biyu da a guda ɗaya suke kuma Turawa da suke tafiyar da shi ƴan Faransa. Sai aka raba shi kashi biyu aka yi Sinek aka zo aka yi Sunel. To aka saka Direction Ro aikin waɗannan kamfanya yanzu yake ce waɗannan kamfanya wato saboda taimaka ma ƴan ƙasar Kamaru ne. Ko da ke a lokacin ɗin da Ahidjo yake duk waɗannan ayyukan ɗin wato duk dudumu ƴan Kamaru ba mu fi miliyan 8 ba. Amma kuma tattalin arzikin ƙasar Kamaru gaba ɗaya bai kai biliyar 1000 ba. Wato muna aiki da kuɗi daɗe ne wato tattalin arziki na kamar miliyan 800 wato bai kai biliyar daya ba ma tukunan muke amfani da shi. To kaga biyu wannan ya kasance kokari ne da Ahidjo ya yi sosai sosai. Akwai kamfanin da aka yi na marmasa ta itace ya zama da shi kwaɓa shi ya zama da shi kwaɓin da ake yin takarda da shi ake kira shi silicon shi ma shekara 1978 aka buɗe shi. Wato ya ci ma Kamaru kuɗi misalin biliyan 75 ko 78. Shi ma duk wannan a lokacin Fulbiya na ya kasance an kashe duk waɗannan kamfanya. Yayin da Ahidjo zai tafi yake lacca yake ce na bar muku ƙasan Kamaru da dukiya da ma'aikata da kuma ƴan ƙasa masu ƙoƙari masu aikin noma, na bar abubuwan da za su taimaka mu wannan noman ɗin. Ba na tuna cewa wata rana ko a bayana ɗan Kamaru za su kasance su tafi bankin lamuni su je su ɗauki irin bashin da suke ɗaukar nan. Ya faɗa a gaban Fulbiya ma ya yi shaida wannan lokacin da yake bashin bankin. To kaga yau an wayi gari dai muna can bankin lamuni ana ta kwakwabawa da mu ana abin da aka ga dama. Wannan ɓangaren tattalin arziki ne kakka yi wannan kam ba abin da Fulbiya ya yi. Ba zai yi komai ba abin da ya samu ma ya rusa. Ba wani abin da za a dora a kan shi a ci ga abin da ya yi da na manta da kamfanin shinkafa da kamfanin alkama duk waɗannan duk an tara an rufe gaba ɗaya. Mun kasance su duk wani kayanmu da kashi na muke ci muke amfani da shi wato soyuwa muke yi. Ayya to mun ga wani matsayi yanzu muka tattara kayayyakinmu gaba ɗaya muka sayar a waje kamar biliyan ɗaya. Bukatunmu na kayan da za mu ci mu kawo wajen nan zai yi biliyan 1.5. Wato jinin kayan da muke sayarwa bai isa mu sayo ma abin da zai raya yadda mu ba yanzu haka. To kaga duk waɗannan abubuwan shin ba za ka iya ce zai Fulbiya ya yi wani ƙoƙari ko kuwa taka wani rawa da za a zo a gani ba a kan tattalin arziki babu.
Koma menene shugaba Biya dai ya yi kokari na ganin cewan ya cimma burinsa wanda yanzu haka ya kwashe shekaru 91 kai a duniya. Kuma ana ganin cewan shine kwara ɗaya tilo shugaba a nahiyar Afirka ta tsakiya wanda ya fi kowa jimawa a kan madafun ikon ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mama Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma ga Awul Garba ya dawo da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, ni ne kuka rage a je buga kofin nan na duniya wanda za a buga a kasar Qatar ta jamhuriyar Kamaru ita ma tare da cikin kasashe guda biyar din nahiyar Afirka waɗanda za su kwalifici nahiyar. Sai dai kafin tafiyan kasar ta jamhuriyar Kamaru sun fara fafatawa na gasar sada zumunci a birnin Yaounde tsakanin kasar Jamaika da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai dai an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Haka zalika masu sha'awan ƙwallon ƙafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya zato suna ta tofa a lokacin cikin bakin su kan yadda suke ganin kasar za ta kasance a kasar ta kasar din ga abin da suke fadi
ga wani sai sabo sai kara yazo ya same mu na gollo ta samu kamu to ga kamu ya dauki hanya zuwa Qatar yana zuwa kuma represent Africa ne Afriki Cameroon Africa Central Cameroon to yau da mu tunanin mu Cameroon da Nigeria ne da kowa wadansu to Nigeria zai zo ba Cameroon da Nigeria duk mutane daya ne na san yadda mu in Nigeria ya je muna muna bayan Nigeria na san Nigeria zai zo yau anan in nan ba na san su Nigeria masu nan muna bayan Cameroon an kuraje Cameroon don mu da su mutane daya ne to ko yaushe ko san mu masu kallo kan ba za mu ce wai za mu dawo da ku ni tunani ma daukawa za mu Allah ya dama har final mai Allah ya dama za mu so mu so
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne Ibrahim Namda a kasar Cameroon dan Cameroon kuma dan kallon Cameroon mu za mu ci kofin nan mu dade shi Afrika mu share mu kasan Afrika hawaye to mu yan kabaru bane sai mun laso kofin din mun dade shi kasan Cameroon
eh to assalamu alaikum jama'a ni ne sallau a kasan Cameroon kuma a birnin Douala eh to yau kuma Allah hada mu a game da wannan taron da za mu je mu abin nan wasan kullu a kasan Qatar to mu dai muna nan dai mun shiri akan wannan wasa kamar da sauran kasashe suka shirya suke shiri kuma da amanin tafiya dauko wannan ita kofin duniyar da za a yi a kasan Qatar to a shirye dai muke mu kasan kamar dai an samu kuma da irin bol da muke yi da irin wasan kullun da muke yi da kuma irin ba da karfin da muke a wannan irin wasa to a lokacin da muke shiri dai muke tanadin zuwa mu daiwa ba su tura mana tafiya wuri mai nisa to amma a daidain lokacin da wasa ta fara anan ake ganin kwazon mu
Muhammad Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla a gaida Awal Garba to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to Maryam a takaice hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine kana mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da dimi a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Burtaniya ke fitarwa a kullu yaumi game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na kasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan fararen hula tun daga ranar 10 ga watan Oktoba Rasha ta kai hari akan Ukraine tare da wani aikin kai hare-hare akan kayayyakin wutar lantarki. Amurka ta dawo da wasu kayan tarihi 192 da aka sata waɗanda kudin su ya kai dala Amurka miliyan 3,400 daga kasar Pakistan bayan wani bincike da aka gudanar kan wani dillalin fasahar kere-kere ba Amurkin ba Indiya da kuma wasu binciken laifuka. Ofishin lauya na gundumar Manhattan a jihar New York ya sanar a shafin sa na yanar gizo a jiya Alhamis cewa an gano kaya 187 daga cikin kayan tarihi daga Subhash Kapoor inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin masu safaran kayan tarihi na duniya. A ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce Ebola ta bazu a gundumomi 8 na kasar Uganda ciki har da Kampala babban birnin kasar mai yawan jama'a. An gano barkewar wannan cutar mai saurin kisa ne a ƙarshen watan Satumba. Alƙalumar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na baya-bayan nan sun kai adadin waɗanda aka tabbatar da sun harbu da waɗanda ake zargi sun kamu da cutar Ebola a Uganda zuwa 157 ciki har da mutum 52 da aka tabbatar da sun mutu da kuma wasu 21 da ake sa ran sun mutu.
To masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Lescrasham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.